ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin da ke cikin asibitin koyarwa na garin Azare karamar hukumar Katagum da ke jihar Bauchi wanda aka fi sanin sa da masallacin FMC Azare wanda muke gabatar da karatu na sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wanda wannan majalisi shine zai zamanto na 121 a wannan yammaci na Juma'a 11 ga watan Sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce ta yi daidai da 30 ga watan Janairu na shekara ta 2026 miladiya idan ba mance ba a majalisin da ya gabata mun yi bayanin dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Isra'i da Mi'raji bayan an tafi da shi an yi tafiyar dare da shi zuwa Baitul Maqdis an tashi da shi sama ta 1 har zuwa sama ta 7 a cikin daren da aka dawo da shi to wannan dawo da shi da aka yi ya ta da kura kware da gaske cikin Quraishawan Makka domin da yazo ya ba su labari lokacin da suke zauna a dabarsu sai mai ƙaryatawa na ƙaryatawa mai zolaya na zolaya wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan amma a yanayin su na nuna cewar ba su gamsu ba ba su yadda ba hankali ba zai kama ba to anan masu rauni wanda musulunci bai yi tasiri cikin zukatunsu ba suka yi ridda saboda hankalinsu ba zai kama cewar a tafi da mutum a dare guda a yi tafiyar da suke kwashe watanni kusan guda 2 zuwa da dawowa kuma a tafi da mutum a dare guda a dawo da shi kuma ba a tsaya iya nan ba ma a tashi da shi sama ta 1 ta 2 har ta 7 kuma duk a daren a dawo da shi to sai masu rauni wanda imani bai samu gurbi yadda ya kamata cikin zukatunsu ba sai suka yi ridda to anan abin da suka yi shine za su yi kokarin duk wani wanda yake gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da labaran da manzon Allah ke bashi a yau kan za su kure shi mutum na farko da suka fara da shi shine sayyidina Abubakar akan yau kan idan yaji shi ma zai dawo daga rakiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda abu ne da hankali ba zai karba ba da suka same shi suka ce masa ka ji abin da abokinka ke faɗi yace me yake faɗi wai cewa yake a daren jiya an tafi da shi Kudus kuma ba iya Kudus din aka tsaya da shi ba an tashi da shi sama ta 1 ta 2 ta 3 har ta 7 kuma duka a daren aka dawo da shi har Makka yace ya faɗi haka suka ce yace a to ai da gaske yake saboda ai wannan mai sauki ne ni ina gaskata shi kan labaran da yake bayarwa daga sama ma'ana daga gun Ubangiji. Ai yafi girma yafi muni mutun ya ƙarya wa Ubangiji. Dan ya ce an tafi da shi wannan mai sauki ne. Yana cewa Ubangiji ya gaya masa kaza, ya ce masa kaza, masa wahayin kaza, kuma ina gaskata shi wannan yafi girma. In har na gaskata shi dangane da labarin da ya hakaito daga Ubangiji, wannan mai sauki ne in gaskata shi a kai. To daga nan aka sa masa laƙabin As-Siddiq, mai gaskiya kuma mai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a ƙarshe sai suka yi ƙoƙarin yin jarrabawa wa annabi su gani shin da gaske yake yi. Jarrabawar ba wai dan su karbi gaskiyar bane, a'a dan su kura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jarrabawa ta farko da suka masa, ya siffanta musu Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo masa da surar hoton Baitul Maqdis, gashi nan yana kallon sa kawai, sai ya hau bayani yana sharhi. An gina shi da kaza, yana guri kaza, ƙofofin sa kaza, shimfiɗin sa kaza kaza, yayi ta siffanta shi. Duk da cewa Annabi bai taɓa zuwa ba a rayuwarsa, amma a cikin su akwai wanda sun taɓa zuwa. To nan take suka gaskata cewar yanda ya siffanta haka. Wannan jaraba Annabi ya ci ta. Jaraba ta biyu da suka masa, suna da fatake ƴan kasuwa da suke tahowa daga Kudus, inda gaske ne an tafi da shi Kudus ya ba su labari kan wannan fataken nasu, ƴan kasuwan nasu da suka tafi Sham. Annabi duka ya juye musu bayani dalla-dalla, har ma ya bayyana musu adadin raƙumar da ke tare da waɗannan fatake, da ma raƙumin da yake gaban fataken. Sannan bai tsaya iya nan ba, duk da iya wannan tambayar suka masa, har ya bayyana musu ranan da fataken za su iso, da ma lokacin da za su iso daidai lokacin da rana ke kullowa. Kuma raƙumin da yake gaban fataken nan raƙumi ne wankan tarwada, shi ba ta ba, shi ba baki ba. Yanzu ka ce yau kan za mu kura Muhammadu. Ranar da Annabi ya bayyana musu cewa ranan fataken za su iso, sai suka fita can saman Makka, inda ake shigowa garin Makka. Suka yi asubanci ana alfijir na ketowa suna fita, tunda ai Annabi ya ce rana na fitowa, su je ranar ta fito a kan idansu ta yadda za su kama Annabi da hujja. Sai ai rana ta fito, ba mu ga wani ya iso ba. Sai suka tsaya suna jira, suna dako, suna gangane. Can rana na fitowa, sai wani daga cikinsu ya ce rana ta fito, yana rufe baki. Sai wani kuma ya ce ai ga tawagar kasuwanci ku ta iso, kuma ga shi raƙumin da yake gaban tawagar wankan tarwada ne, ba jaba ba baki ba, kamar yadda Muhammadu da ya ba da labari, inji wani daga cikinsu. Sai kowa ya yi kasa, wannan ya kalli wannan, wannan ya kalli wannan, jikinsu sai ya yi sanyi. To ai da ya kamata, tunda Annabi ya ci jarraba wannan shi kenan. To amma kuma hakan bai ƙara musu komai ba, sai girman kai da taurin kai. Sai zama shaidar da suka yi shi ne, a wannan matsafi ne, Muhammadu matsafi ne, matsafin kuma wanda ya kai ya kawo ƙwararren matsafi kenan. Wannan aikin duka aikin tsafi ne. To amma dai ko ba komai dai, tunda sun jarraba shi ne don su kure shi, a ƙasu ba ta cimma ruwa ba, ba su kure shi ba. Na farko kenan. Na biyu kuma, wannan jarrabawar da suka masa ya sa wanda da sun yi ridda sai suka sake dawowa musulunci, sannan wasu kuma da basu shiga musuluncin ba su ma sai suka shiga take, suka ce kai Muhammadu da gaske yake, wannan annabin Allah ne. Gashi jarrabawan da aka masa duka ya ci su. To wannan abin da ya faru kenan sakamakon dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Isra'i da Mi'raji, wanda mun yi bayanin wannan gabar kuma anan muka tsaya a halkanmu da ta gabata. Inda za mu tashi kansa shi ne, ya ce wa fi sabihati lailatul isra jaa jibrilu wa 'allama rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kayfiyata salati wa awqatiha asafiya ko asubancin daren da aka yi Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wasallama. a asubahin daren da aka yi Isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jaa jibrilu sai malaika jibrilu ya sake dawowa yazo wa annabi da asusuba wa allama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kayfiyat as-sala yazo ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ake yin sallah siffar yadda ake sallah ya sanar da annabi annabi yanzu ya karbo sallah da yazo bai fara ba sai da malaika jibrilu alaihi salam yazo ya karantar da shi siffar sallar wa auqatiha da kuma lokatan sallar karkashin wannan malamai suke cewa wajibi ne akan kowane musulmi ya yi kokarin sanin siffar sallah saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaje karko sallah ai da ba bukatun sai an zo an nuna masa siffar ta kawai sai ya ci gaba da yi kuma kafin ya karko sallah fa yana sallah za mu gani a nan gaba annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya je karko sallah gurin ubangiji ya dawo yana yin sallah yadda annabi ibrahim yake sallah tunda ai yana kan addinin annabi ibrahim wattabi haka Allah ya masa umurni wattabi millata ibrahim ba haka Allah ya masa umurni ba ka bi addinin annabi ibrahim to shi yasa kafin a farlanta masa sallah yana yin sallah bisa ga shari'ar annabi ibrahim kafin shi a saukan masa da yadda zai sallah akan shari'ar sa saboda Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane manzo shari'ar sa daban ta bambanta da ta dan uwansa shi yasa tsarin sallah a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ba lallai ta zama daidai da tsarin sallah a shari'ar annabi Musa ba ba lallai ta zama daidai da tsarin sallah a shari'ar annabi Isa ba ba lallai ta zama daidai da tsarin sallah a shari'ar annabi Nuhu ba saboda Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ko ne da tsarin sa da kuma irin shari'ar sa amma abu guda ne suka yi tarayya akai shine kalmar la ilaha illallah wannan kowane annabi babu bambanci tsakaninsa da dan uwansa Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut wannan shine abin da aka aika ga kowace al'umma manzon da aka aika ga kowace al'umma an aika shi da i'budu Allaha wajtanibu at-taghut wannan sun yi ittifaki akai bautawa Allah kuma ku nisanci tagut wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani manzo da muka aika gaba muka aiko gabaninka face mun masa wahayi cewa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah to abautawa Allah kenan kalmar la ilaha illa Allah babu bambanci tsakanin kowane annabi duka kwaya daya ce kuma kowane annabi an aiko shi da ita amma idan aka zo batun shari'a abin da ya shafi azumi abin da ya shafi sallah zaka tarar abin da ya shafi zakka zaka tarar kowane annabi da irin tsarin nasa annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa yana sallah gabanin yaje karbo sallah kuma shi ya karbo sallah da ya dawo gabanin ya fara sai da malaika jibrilu alaihi salam yazo ya karantar da shi siffar sallah shine malamai suka ce duk wanda yake so yayi sallah sallarsa ta zamanto karɓaɓɓiya gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya je an karantar da shi yadda ake sallah ba wai kawai ya ga ana yin shi ma bari ya ba shine maganar mai ahalarin nan fa duk lokacin da aka je aka zo ana kallonsa ka sa shi akan idanka cewa dai wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukmallahi fi wannan magana yana da muhimmanci ba shi halatta ga musulmi ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah cikin wannan aiki to annabi sallallahu alaihi wasallama an karantar da shi siffar sallah saboda haka wajibi ne ga kowane musulmi ya kokarin sanin siffar sallah saboda sallar nan wajiba ce kan kowane musulmi wani ba a dauke mu wani da malamai da jahilai da sarakuna da talakawa da ƴan siyasa da ƴan kasuwa da manoma da makiyaya sallan nan na kan kowa ba iya malamai bane kawai za su yi kokarin sanin sallah dole kowa ya yi kokarin sanin sallah saboda ta wajaba akan kowa an wajabta ta akan kowa To aka karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama siffar sallah. To daga nan sai aka karantar da shi lokatan sallah. Malaika Jibril ya karantar da shi. Kaga yanzu tunda an karantar da shi siffar sallah. An karantar da shi lokacin sallah me rage? Ya fara sallah ko? To amma bai fara ba fa. Sai da Jibril ya zo koya masa sallar a aikace. Duka wannan yana nuna mana muhimmancin wannan ibada na sallah. Wannan na nuna kenan a yau ba mu kimanta wannan ibadar kamar yadda Ubangiji ya kimanta ta. Saboda yanzu inda zaka samu musulmi 100 a guri guda, ka bi su ɗaya bayan ɗaya kana tambayar su, kai an koya maka sallah a karance, an koya maka ita a aikace, ka samu misali musulmi 100. A cikin 100 nan zai wahala ka samu mutum 20 da suka je aka karantar da su yadda ake sallah a karance, yadda ake sallah a aikata. Amma ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama, shi aka aiko da sallah amma bai fara yi ba, sai da aka karantar da shi a karance, aka zo aka karantar da shi a aikace. To wanda muke yin sallah a yau, mun fi manzon Allah basira ne? Ba na tsammani wani zai buji baki ya faɗa haka, ko ya buji kirji ya ce ya fi annabi basira. Babu. Amma duk basira annabi da fahimtarsa da baiwar da Allah ya masa, bai fara yin sallah ba sai da aka karantar da shi ita a karance, kuma aka karantar da shi ita a aikace, sannan ya fara yi. To idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai fara yin sallah ba sai an karantar da shi a aikace a karance, to waye isa ya fara yi ba tare da an karantar da shi ba? Wannan yake nuna mana ƙalubalen mu, dole ne mu koma makaranta. Yanzu duk garin da kaje zaka samu makarantu turum na mata, amma babu na maza. Ba na maza ko anan Azare na san makarantun mata da yawa. Akwai masu makarantun Alhamis da Juma'a, akwai masu makarantun Asabar da Ladi, amma ban san makaranta ɗaya ta maza ba. Makaranta kwaya ɗaya ta maza ban sani ba. Ana dai zuwa gurin darussa da ake tsakanin Magariba da Isha. Amma ce ga makarantar maza da ake zuwa a ɗauki karatu, zai iya yiwuwa akwai ni ɗin ne ban sani ba. Amma dai na san makarantun mata da yawa, gurare daban-daban, unguwanni daban-daban, wanda suke zuwa Alhamis da Juma'a da wanda suke zuwa Asabar da Ladi, da yawa na sani. Matan ne suke son shiga aljanna banda maza. Kaga ƙalubalen mu mu maza kenan. Kuma galibi zaka tarar ko da an fara makarantar maza ba ta miƙewa, ba ta ɗorewa. Amma mata sai a kwashe shekara da shekaru, ne ɗan shekara 10 tana zuwa. Kuma ko ba komai dai za ta ɗan tsinci wani abu. Wani zai ga kamar zuwan banza suke ba su amfana, Allah, ko ba komai akwai wani abu da za ta tsinta yau da gobe, yau da gobe. Kuma mafi ƙaranci dai tana kan tafarkin aljanna. Inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Duk wanda ya kama hanya yana neman ilimi kan wannan hanyar, Allah zai sauƙaƙe masa hanya zuwa aljanna. To alhamdulillah, a koda ma ba a zuwa makaranta, masu halartar majalisi da ake Magariba da Isha su alhamdulillah a wannan majalisin za su ɗauki abin da suka ɗauka na addinin su, a wannan majalisin za su fahimci abin da suka fahimta na addinin su alhamdulillah. Wannan ma ni'ima ce. Ƙalubalen shine ga wanda kwata-kwata shi baya zuwa makaranta, majalisin kuma da ake tsakanin Magariba da Isha baya zuwa. In ka gan shi a zaune a daba ne, a nan za a hantse, a nan za a wuni, a nan za a yi hira, a raba dare, shi kenan sai kuma gobe. Wannan kaga abin tausayi ne. Shi ba ga zuwa makaranta ya koyi addininsa ba, shi ba ga zuwa majalisi da ake na tsakanin Magariba da Isha a nan ko a can ba. To kaga wannan kusan za a iya cewa ɗan rakiya ne. Rayuwar da ake ta duniya shi rakiya yake. Allah ya shiryar. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, mala'ika Jibrilu ya karantar da shi siffar sallah. Matarsa Ummuna Aisha ta bayyana mana yadda yake yin siffar sallarsa. Siffar sallar annabi, haka nan Jibrilu ya karantar da shi. Ta ce, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yastaftihu as-salata bit-takbiri wal qira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin. tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yazo sallah, wato anan tana bayyana mana siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Siffar sallan nan saboda muhimmancin ta, malamai sun yi ta rubuce-rubuce akan kawai yaya siffar sallah take. Shi yasa ƴan uwa dole ne mu yi kokarin sanin siffar sallah, kar mu ta yin sallah yadda muka ga dama. Allah Allah ba zai karba ba. Ai mun sha nanatawa ba sau ɗaya ba a wannan majalisi cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shiga masallacinsa ya zauna, hadisin Abu Huraira, wani mutum ya shigo yayi nafila ta gaisuwar masallaci, ya je yayi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya mayar masa da sallama ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli, koma kai sallah saboda kai ba kai sallah ba. Kenan wannan sallar da yayi kamar bai yi bane, ba ta da kima a gurin Ubangiji subhanahu wataala. Ya koma ya sake yin sallah karo na biyu, ya dawo yayi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya sake ce masa koma kai sallah saboda kai ba kai sallah ba. Saboda me? Ya kauce siffa da Allah yake so bawa yayi sallah cikin wannan siffa. Kuma galibi zaka ga sallolin da mutane ke yi, irin sallar da wannan mutumi yayi, Annabi yace bai yi sallah ba, zaka ga irin ka mutane suke ci da zuci da gaggawa da sauri da Allah Allah. Galibi haka sallolin mutane suke, an kaɗan ne zaka ga suna samun cikakkiyar nutsuwa cikin sallolinsu. Annabi yace koma kai sallah saboda kai ba kai sallah ba. Ya koma ya sake yin sallah karo na uku, ya dawo sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yace koma kai sallah saboda kai ba kai sallah ba. Yace to babu wata sallah da na iya da ta wuce wacce ka gani na haso koya mun. To ana Annabi sai siffanta masa yadda ake sallah, ya masa kwatancen raka'a guda, yace sauran raka'o'in kai yanda na siffanta maka wannan raka'a. Kenan duk wanda zai zo yayi sallah ba yadda Annabi ya siffanta ba wannan da shi da wanda bai sallah ba duk daya, saboda ta tashi a tutar babu, wannan shaida ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ummuna Aisha tana bayyana mana siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu, tace ya kasance yana bude sallarsa da kabbara wacce ake kiranta kabbarar harama. Tace wal qira'ati bil hamdulillahi rabbil alamin, da karatun alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba. Wannan yake nuna tilas kowa ya iya karanta fatiha. Wasu zaka ji karatun fatihan su cike da kurakurai, ghairul magharubi alaihim wararin, ghairul magharubi ne ma'anar ghairul magharubi, bashi da ma'ana. Ya bata suratul fatiha fa gaba daya, wannan bashi da sallah saboda bai karanta fatiha ba. Ghairul magharubi ne ma'anar magharubi, wararin ne ma'anar wararin. Dewa kuma zaka ji haka wasu suke karatun suratul fatiha, idan ka koma bangaren sana'arsa gogagge ne, kwararre ne, wata kilma doctor ne, PhD ne a layinsa, kai wata kilma professor ne, ya zama professor a bangarensa, kowane irin abu yana gani zai gano kuskure, amma in ka zo sai ka ji bai iya karanta fatiha ba, a ga wannan an yi asarar rayuwa. Ya bata lokaci shekara da shekaru yana bauta wa karatun da ba zai amfane shi a lahirarsa ba, amma kuma lahirar tasa ya ƙi yayi kokarin yin abin da yake tilas yake wajibi a gare shi, sai inganta duniyarsa yake. To amma yana karanta maka fatiha ka ji kaman ba dan musulmi ba, wani sai ka ji kunya in ka ji yana karanta maka fatiha, kuma professor ya yaye zaratan ɗalibai wanda sun zama manya a wasu gurare, amma kuma idan yana karanta maka fatiha sai ka ji kunya, saboda lahirarsa bata da kima a gurinsa. Rayuwar duniya ita ce bal tu'thiruna alhayatad dunya, Allah ya ce kun fi fifita rayuwar duniya, alhali wal akhiratu khairun wa abqa, lahira ita ce tafi alkhairi kuma ita tafi wanzuwa, duniya takaitacciya ce yanzu za ta kare. Duk daula da ni'ima da dadi da mutum ke ji a wannan rayuwa ta duniya dole ya tafi ya bashi, dole zai tafi ya bashi komin daren dadewa. Ba amma duniya ita muka dauka dahir, ita muke gani ma in lahira kuma ko uku, sai muke mata jeki nayi ki, sai muke dauka a inda abin da ya shafi addini ne, sai su ustaz, sai su shek, sai su malam, wannan ba namu bane, ba layinmu bane. Yanan an je shiga aljanna ma sai su ustaz, sai su shek, sai su malam, ba layinku bane, ba naku bane. Yana da kyau a sake kallon wannan al'amari ɗan uwa. Wa ummuna Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana buɗe sallarsa da karatun suratul Fatiha. Tace wa kana idza raka'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya tafi ruku'u lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwib, baya duka kansa gaba ɗaya kuma baya dago shi, yana daidaita kansa ne daga dan bayansa. Kenan wannan zai nuna maka kurakurai da wasu suke a ruku'u. Wani zai ruku'u sai kaga ya kansa ya dan dago kamar raƙumi haka nan, gadan bayansa yayi gangare, kansa ya dan dago, to wannan ruku'un ba ta yi ba. Saboda ummuna Aisha a wannan hadisi ta ce lam yushkhis ra'sahu, baya dago kansa haka a ruku'u, walam yusawwibu kuma baya duka shi sosai, a yana daidaita shi ne da gadan bayansa, yana daidaita kansa da gadan bayansa. Kaga wannan siffa ce wacce take da muhimmanci a lokacin da aka zo ruku'u, wanda dole ne musulmi ya kiyaye a sallarsa, matukar yana son sallar ta zama karɓaɓɓiya gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa tace walakin baina zalika, ruku'un annabi tsakanin daga kai ne da dukar da kai kenan, tsakatsakiya. Tace wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'u, lam yastud, ba daga dagowa daga ruku'u bane yake tafiya sujjada, hatta yasawiya qa'iman, har sai ya daidaita a tsaye. Kenan baya ci da zuci a sallarsa, baya gaggawa a sallarsa, baya Allah Allah a sallarsa, saboda ganawa yake da Ubangiji. Ganawa kuma da Ubangiji dole a samu cikakkiyar nutsuwa ga duk gaba da bawa ke kai kawo cikin sallarsa. To shi yasa in ya dago daga ruku'u, ba daga dagowa bane yake tafiya sujada, har sai ya daidaita yana tsaye. Shine a wani gurin Anas dan Malik yana bayyana yadda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah, yace idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya dago daga ruku'u, su ma suka dago, ya tafi sujada, ba sa bin sa su tafi sai ya kai goshinsa ƙasa a lokacin da yake tafiya sujada, sannan su bi shi. To annabi in ya dago daga ruku'u, ba daga dagowa bane yake tafiya sujada, sai ya daidaita a tsaye. Tace wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajadati lam yastud hatta yastawi qa'idan, sannan annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya tafi sujada, bayan dagowarsa daga sujada, baya sake tafiya sujada ta biyu, har sai ya daidaita a zaune. Kenan ba daga dagowa sujada yake ƙara komawa ba, a sai ya daidaita a zaune. Kenan wannan zai nuna maka wanda yana dagowa daga sujada, yana dan zama kamar wanda ake ya zauna kan allura, ya sake tafiya, wannan ba irin sallan manzon Allah bace, kuma akwai matsala a sallarsa, ba lallai sallar ta zama karɓaɓɓiya ba. Tace wa kana yaqulu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa fi kulli raka'ataini tahiyya, a duk lokacin da ya raka'a biyu yana zama yayi tahiyya. Duk lokacin da ya raka'a biyu, in sallah mai raka'a uku ce ko sallah mai raka'a hudu, annabi in ya raka'a biyu sai ya zauna yayi tahiyya. Wa kana yafrushu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana shimfida kafarsa ta hagu. Galibi in ka ga zaman da wasu suke a sallah, za ka ga akwai kurakurai da yawa. Wani in ya zo sallah, shi tun farawansa har ya kare kafafunsa nan kafa su yake, zama tsakanin sujada biyu, zaman tahiyya ta farko, zaman tahiyya ta biyu, za ka ga kafafunsa nan a kafe suke. Wani kuma idan ya zo sai ya dan kwantar da ta daman haka, ya dan kwantar da ta hagun haka, sai ya zauna a kansu. Akwai masu yin irin wannan zaman na gani. A kowace kuma zaman tahiyya ta farko, tahiyya ta biyu, tsakanin sujada guda biyu, sai ya dan kwantar da kafarsa ta dama, ya dan kwantar da kafarsa ta hagu, sai ya zauna a kai. A ina ka samu wannan zaman da masu kafa kafafun su zauna a kai? A ina ka samu wannan zaman? ga zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ya furushu, inji matarsa take bada labari, tace ya furushu rijlahu al-yusra, yana shimfida kafarsa ta hagu sai zauna a kanta, wayunsibu rijlahu al-yumna, yana kafa kafarsa ta dama. Wannan galibin zaman annabi ke tsakanin sujada biyu da kuma tahiyya ta farko, galibi haka zaman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake. Idan kuma yazo zaman tahiyya ta karshe, yana sanya kafarsa ta hagu karkashin kafarsa ta dama, sai ya kafa kafarsa ta dama, sannan kuma ya zauna akan ƙasa. Wannan zaman tahiyya ta karshe kenan, ga sallar da take da rakawoyi uku da rakawoyi hudu. Amma sauran zaman maki, galibin zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana shimfida kafarsa ta hagu ya zauna a kanta, sannan ya kafa kafarsa ta dama. Tace wa kana yanha an uqubati shaytan wa yanha an yaftarisha rajulu dhira'aihi iftirash as-sab'i. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hanawa ayi zama irin zaman shaytan, shine uqubatu shaytan. Wanne ne zama irin zaman shaytan? Zama irin zaman shaytan shine mutun ya kafa kafafunsa guda biyu, ya kafa kafar dama, ya kafa kafa hagu, sai mazauninsa kuma ya ajiye shi a ƙasa. Mun gane irin wannan zaman? To annabi yana hana irin wannan zaman, shine irin zaman shaytan. Galibi zaka ga kare yana irin wannan zaman, kafafunsa suna gefe-gefe, mazauninsa kuma ya ajiye shi a ƙasa. To annabi ya hana idan mutum ya zo sallah yana irin wannan zama, in ba wai larura ba ce. Sannan wayanha, kaga kenan wannan a zaman maki annabi ya hana a yi zama irin wannan. Wayanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirash as-sab'i. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hana mutum ya shimfida zira'insa, damatsinsa, ya shimfida su a ƙasa lokacin da ya tafi sujjada, kamar yadda kerkeci ke shimfida zira'insa a lokacin da yake zama ko yake kwanciya. To annabi ya hana mai sallah ya haka, ka damatsin hannayenka ka shimfida su a ƙasa a lokacin sujjada. Annabi ya hana wannan, kenan wanda zai sujjada ya shimfida hannayensa gaba ɗaya a ƙasa, wannan sallarsa ba ta yi ba. Tafukan hannu ake ɗorawa a ƙasa, ba dukan hannun ake ɗorawa a ƙasa. Sannan tafukan hannun da ake ɗora su a ƙasa, yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi, yatsun hannayensa suna kallon alƙibla, za a shimfida su a ƙasa suna haɗe, ba a warware ba, wani bai damu da yanda ya ajiye ba. Wani za ka gani a lokacin da ya tafi sujjada, hannayen nasa suna ƙarƙashin cikinsa. Annabi ya hana irin wannan, karkasa hannayenka ƙarƙashin cikinka. Wani kuma zai ajiye yadda ya ga dama, wani ma a dunkule yake sujjadan, hannayen suna dunkule, zai dora kawai yanda ya ga dama, ba tare da ya kula ya yake. Wani ma da aka tambaye shi in ka tafi sujjada ya kake ajiye hannunka, ba zai iya baka labari ba, saboda sanda ya tafi bai sanya ya ajiye hannu ba. To dole mutum ya zama cikin kula, matukar yana so sallarsa da yake Allah madaukakin sarki ya karba. Tace wa kana yaktimu salata bitaslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karkare sallarsa da sallama. Wannan a takaice hadisin adunkule ya bayyana mana yadda siffar sallar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama take. To mala'ika Jibrilu ne karantar da shi wannan siffar lokacin da ya je karbo sallar a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai mala'ika Jibrilu ya zo masa a asubahin daren da ya je karbo wannan sallar, ya zo ya karantar da shi siffar sallar da kuma lokacin sallah. Bai takaita da karantar da manzon Allah ba, yace fa yusalli raka'ataini idza zahara al-fajr. Fajru malaika Jibril din sai yazo ya kasance tare da manzon Allah, sai yayi sallah raka'a biyu idan al-fajr yake to. Lokacin da al-fajr yake to, sai yazo ya sallah raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mecece hikimar? Dalilai ne guda biyu. Na farko, ya karantar da annabi sallah a aikace practically, bayan ya karantar da shi theory sai yanzu kuma zai karantar da shi practical ya ake yin sallah a aikace. Sannan kuma ya nuna annabi cewa wannan shine lokacin farko na sallah asuba, shine lokacin da alfijir yake tu. Wa arba'a raka'atin idza zalat ash-shams, sai kuma yazo yayi sallah raka'o'i guda hudu yayin da rana ta gusa daga tsakiya, ta karkata daga tsakiya, ta yi zawali kenan. Anan ma ya karantar da annabi yadda ake sallar azhar a aikace, kuma ya nuna annabi lokacin da lokacin sallar azhar ke shiga shine idan rana ta karkata kadan zuwa yamma, ta goce daga tsakiya, to anan lokacin sallar azhar ya shiga. Abinda mala'ika Jibrilu ke karantar da manzon Allah ke ya karantar da shi lokacin sallah a aikace, kamar yadda kuma ya karantar da shi yadda ake sallar a aikace. Wa mithlaha idza du'ifa dhillu shay'in, sannan kuma har ila yau mala'ika Jibrilu din ya sake zuwa yayi raka'o'i guda hudu, shine mithlu ha kwatan kwatan hudun da yayi kenan dazu, sai sake zuwa ya sake wasu raka'o'i guda hudun yayin da inuwar kowane abu ta ninka shi, shine sallar la'asar. Yana ya nuna annabi lokacin sallar azhar yana shiga idan inuwar abu ta ninka shi. A kalli abu misali ka ajiye bayro, sai ka duba ka ga inuwar sa yayi take, sai ka duba santimita nawa ne tsayin bayro din, sai ka auna inuwan wannan bayron ya ninka, tsayin bayron eh ya ninka, to lokacin la'asar ya shiga. Haka mala'ika Jibril ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin sallar la'asar, ka ajiye sanda a ƙasa, sai ka auna girman wannan sandan, kuma ka zo ka auna tsayin inuwar wannan sandan, idan inuwar ta ninku, to lokacin azhar la'asar ya shiga. Haka mala'ika Jibril ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin sallar la'asar. Wa thalathan idza gharabat, yazo kuma yi sallah raka'o'i guda uku tare da manzo Allah yayin da rana ta fadi, wannan sallar magriba kenan. Ya karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ake sallar magriba a aikace, sannan kuma ya sanar da shi shigan lokacin sallar magriba. Wa arba'an idza ghaba ash-shafaqul ahmar, sannan kuma yazo yi sallah raka'o'i guda hudu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da jajajaja na yamma ya bace, kenan lokacin sallar isha ya shiga. Idan an idar da sallar magriba, kai kalli yamma, zaka ga yamman akwai sauran ja hakan nan, ranar bata gama gangarawa gaba daya ba. To a lokacin da wannan jajajajan da ake ganin sa a yamma bayan faduwar rana ya bace gaba daya, aka daina ganin shi, aka kalli yamma tayi baka wuluk kamar yadda gabas take, kamar yadda kudu take, kamar yadda arewa take, bata bambanta da sauran sassa guda uku ba, yanzu musun zama daya, to lokacin isha shi. Amma idan ka kalli yamma kaga ta dan bambanta da gabas, ta dan bambanta da kudu, ta dan bambanta da arewa, to da sauran lokacin isha bai shiga ba. Abin da mala'ika Jibril ya karantar da annabi ke, ina karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama siffar sallah da kuma lokacin sallah, wannan duka a aikace. Wa kana alayhi salatu wassalam qabla mashru'iyyati salati yusalli raka'atayn sabahan wa mithluhuma masa'an kama kana yaf'alu Ibrahim alayhi salam, wannan bayanin da muka yi isharar akan sa dazu kana. Yace wa kana alayhi salatu wassalam qabla mashru'iyyati salah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kabanin a shar'anta masa sallah, inda sallar nan an shar'anta masa ita shekara ta goma bayan fara yi masa wahayi. To shekaru goma nan da annabi yayi baya sallah kenan, a'a yana sallah, bayanin da yake so ya mana kenan anan. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana gabanin a shar'anta masa sallah, yusalli raka'atayn sabahan, ya kasance yana yin sallah raka'o'i biyu da asuba, ya kasance yana sallah raka'o'i biyu da asuba gabanin ashar'anta masa sallah. Wa mithluhuma masa'an, sannan da yamma dai lokacin sallar la'asar nan ma yana sallah raka'a biyu. Ka kenan a wuni da dare annabi yana yin raka'a sallah sau biyu, da asuba zai yi raka'a biyu, kaga wannan daga cikin dare.
da yamma lokacin la'asar zai raka'a biyu wannan daga cikin wuni yace kama kana yafalu ibrahimu alayhi salam kamar yadda annabi ibrahim ya kasance yake haka annabi ibrahim yake sallarsa yana raka'o'i biyu da asuba yazo yayi raka'o'i biyu lokacin sallar la'asar to annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma da yazo tunda ba a shar'anta masa sallah ba sai yake yin irin yadda annabi ibrahim alayhi salam yake yin sallah anan da mu fahimci yanda annabi yake kula da sallah gashi dai sallah fa ba a wajabta masa ita ba amma kuma baya misin zai yi da asuba raka'a biyu da yamma ya raka'a wannan tun gabanin a shar'anta masa ibadar sallah wannan na nuna mana girman wannan sallah gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda ya maida hankalinsa akan ta tun gabanin a shar'anta masa ita abu na biyu da zamu fahimta a wannan gabar wannan na nuna mana matsayin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda a duk lokacin da bawa ya yawaita ibada zai ƙara samun matsayi na musamman gurin Ubangiji haka Allah ya faɗi cikin hadisul qudusi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na ba zai gushe ba yana kusaci zuwa gare ni yana neman kusaci zuwa gare ni sama da abin da na farlanta masa babu abin da bawa na zai aikata ya samu kusaci gare ni saboda abin da na farlanta masa kenan yanzu kiyaye abin da Allah ya farlanta wa bawa yana sa bawa ya samu kusaci zuwa ga Ubangiji a duk lokacin da kuma bawa ya yawaita ibada kusacinsa ga Ubangiji za ta fi sama da wanda ibadarsa ta yi karanci domin a cikin hadisin Allah subhanahu wa ta'ala bayyana cewar bawansa ba zai gushe ba yana neman kusaci zuwa gare shi da salloli na nafilfili hatta ya samu matsayi na musamman face ya samu matsayi na musamman gurin Ubangiji sai Ubangiji ya zama idanunsa da yake kallo da su hannayensa da yake karɓa da su kafafunsa da yake tafiya da su Allah maɗaukakin sarki ya ce inda zai tambaye ni zan bashi inda zai nemi tsari na zan tseratar da shi inji Allah kenan yanzu ya kai gacin da ba abin da zai nema gurin Ubangiji ya rasa kamar yaya Ubangiji ya zama ganinsa ma'ana zai zama duk abin da zai gani zaka ga alkhairi ne ciki Ubangiji zai taimake shi a ganinsa ba zai taɓa kallon sharri ba zai taimake shi a jinsa ba zai taɓa jin sharri ba saboda aibuwan da kaga ya shiryu daga Ubangiji ne to shi Ubangiji zai bashi shari'a ta musamman me yasa ya samu wannan saboda yawaita ayyukan da'a to anan ne ƴan uwa zamu fahimci kima da matsayin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Ibrahim sau nawa yake sallah a wuni da dare sau biyu mu kuma sau nawa aka shar'anta mana matakin farko sau 50 saboda matsayin da muke da shi na musamman a gurin Ubangiji yawaita ibadanka shi zai sa ka ƙara samun matsayi na musamman a gun Ubangijin ku sai aka shar'anta mana ibada mai yawa wacce da ita za mu samu matsayi na musamman da sauran al'ummun da suka gabace mu ba su samu ba tunda annabi Ibrahim sau biyu yake sallah a wuni da dare mu kuma an shar'anta mana ita sau 50 dan me dan mu samu matsayi na musamman gurin Ubangiji kenan annabin mu ya fi sauran annabawa mu kuma mun fi al'ummun sauran annabawa an gane kwatancin annabawa dama na Allah suna sama da kowa to amma idan an zo bayani kan al'ummun annabawan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗaukake ta ya ba ta matsayi da fifiko akan sauran al'ummu na sauran annabawa kamar yadda annabin wannan al'umma Allah ya ɗaukake shi ya ba shi fifiko akan sauran annabawa haka su ma al'ummarsa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukake su ya ba su fifiko akan sauran al'ummun sauran annabawa wannan falala ce Ubangiji ya mana ni'ima ce Ubangiji ya mana ya kamata koyaushe muna kallanta muna kimanta ta, muna jinjina ta, muna godiya wa Ubangiji bisa ga wannan ni'ima da ya mana. Ya sanya mu mafificin al'ummu da ya halitta a ban kasa. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Allah tabbatar da haka din a cikin Al-Qur'ani. To wannan shi ya kawo mu karshen bayani dangane da Isra'i da Mi'raji da aka tafi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Babin da zamu je gare shi al-ardu 'ala al-qaba'il. Muna da sauran lokaci. Saboda sabon babi zamu shiga. Muna da sauran minti 10 to ina ga zamu tsaya anan. Saboda in mun zo sai mu shiga sabon babi gadangadan, saboda ko mun shiga ba za mu yi nisa ba, lokaci zai kure mana. Babin da za mu shiga in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu majalisi na gaba shine al-ardu 'ala al-qaba'il, yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga bijiro da kansa ga ƙabilu na Larabawa, yana tallata musu da wannan addini na musulunci. Tunda Qurayshawan Makka duk wani abu da za a musu dan su karbi musuluncin sun ki karbi. Duk wani abu da za a musu dan su karbi musuluncin sun ki karbi. An kawo musu misalai, an kawo musu ayoyi, an kawo musu alamomi, sun nemi kaza an zo musu da shi, sun nemi kaza an zo musu da shi, amma duk sun ki su karba. Wannan ya nuna kenan dai su din ba karban musuluncin bane a gaban su, ba musuluncin bane suke fatan karba. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tunanin ya nemi wata al'umma daban wacce za ta karbi wannan addini na musulunci domin ya samu kariya, ya samu mafaka a gurin wannan al'ummar. Wannan shi zai bashi daman yada wannan addini da Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi da shi. To wannan shine babin da zamu shiga idan Allah maɗaukacin sarki ya kai mu majalisi na gaba. Abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai, Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.